أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد إن شاء الله قرأتم من أول التاشين لامية العجمي زام تاشد جاء عندما كقوانا إذا ممن تابا baitin da muka kwana na ƙarshe Imam Dugurai yana cewa fala sadiqun ilaihi mushtaka hazani wala anisin ilaihi muntaha jazali fala sadiqun ilaihi a wannan tafiyar da nayi na je zaura fala sadiqun ilaihi mushtaka hazani ban da wani abokin da zan kokawa bakin cikin da ke damuna wala anisin ban da wani abokin hira muntaha jazali wanda shine karshen farin ciki na wanda zan kaiwa farin ciki da shine baitin da muka kwana dalaga tirabi hatta hanna rahilati wa rahluha wa qaral asalatu zuburi yace dalaga tirabi hatta hanna rahilati wa rahluha wa qaral asalatu zuburi dalaga tirabi igi tirabi bakuntata dala ta tsawaita mana na dade a wannan garin gani bako shine dalagtirabi igtirabi bakuntata dala ta tsawaita a wannan gari hatta hanna rahilati hatta har sai da rahilati abun hawana shine rahilati taguwata hatta hanna har sai da tayi bege zuwa ga komawa gida warahaluha yace kai hasrudin ta ma sai da yayi begen mu koma gida waqaral asalati waqaral asalati da kuma qaral asalati a gorar mashina shine qaral asalati qara shine kamar kace gora ko tsawon abu shine waqaral asalati da gorar mashina shine waqaral asalati da gorar mashina azzubuli waqaral asalati azzubuli wacce take ramammiya shine azzubuli ramamme saboda mashi akwai babba akwai karami shine warahaluha da gorar mashin shi ma sai da burin ina ma mu koma gida shine dalagtirabi bakuntata ta yawaita ta tsawaita hatta hanna rahilati har sai da abun hawana ta yabege warahluha warahlaha da shirdinta waqaral asalati da kuma gorar mashina azzubuli wanda yake ramamme su bai da suka yi begen da mana koma gida wa badjamil lagabin nidwi wa ajjalima alqarikabi walajjarrakbu fi azali wa rajjamil lagbin nidwi wa ajjalima alqarikabi walajjarrakbu fi azali wa badja min lagabi nudwi ramamman ramammiyar taguwata shine nudwi ramammiyar taguwata ko kace ramamman raqumina shine nudwi ramamman raqumina wa badja sai da kuka min lagabin saboda wahala shine min lagabin saboda gajiya shine da Qur'ani yake cewa ma masana min lugub wannan lugub din irin ta Qur'ani ta wahala wa badja min lagabin nudwi ramamman raqumina wa badja sai da kuka min lagabin saboda wahala wa ajjalima alqarikabi rikabi abokan tafiyata wa ajja sai da suka yi kuka lima alqa saboda abin da na haddashi arrakbu abokan tafiyata walajja sun zurfafa fi azali cikin zargina cewa me muke yi har yanzu ba za mu koma gida ba ai mun gaji da wannan garin kawai ka tashi mu tafi shine wa badjamil lagabin nudwi ramamman raqumina wa badja sai da kuka shine badja daga sauti da kuka min lagabin saboda wahala shine na Qur'ani ma masana bil lugub lagabu shine wahala duk da wasu malaman lugar ita ma nasbu wahala kamar yadda annabi annabi Musa yake cewa laqad laqina min safarina hadha nasaba to nasbu wahala lagbu ita ma wahala wa ma masana min lagubu amma dai an samu wasu daga cikin malaman lugha sun ce akwai bambanci tsakanin nasbu da lagbu eh can da Qur'ani ya ce wa ma masana min lagubu abinda yake ne lagubu wahala amma irin ta zuciya saboda za ka ga mutun yana zaune a daki a kujera a AC fanka tana fifita shi amma ce kai wani fa yana shan wahala ana ba wa wani wahala to kaga bambancin daban take da wahalar wancan wanda yake gona yake ta aiki rana take karewa a kansa to irin wahala ta mutumin da yake aiki da kwakwalwa wahalarsa ita ake kira lagbu shi kuma mai wahala da jiki shi ake kira nasbu kamar yadda annabi Musa kaga yayi tafiya ce mai tsawo yayi tafiya ne mai tsawo shi yasa ce laqallaqina min safarina hada nasaba mun hadda wahala da gajiya a cikin wannan wahala wannan tafiyar ta mu saboda haka nasbu ita ce wahala ta jiki wanda zaka yi aiki tukuru ka wahala lagbu kuma wahala amma ta kwakwalwa a baka wahala ai ta wana ka akan abu kai wani abu ya kewa wahala wacce take da alaka da damuwoyi da sauransu to shine wannan wasu malaman lugar sun ce akwai wannan shine bambancin eh yace wadajja min lagabin nidwi ramamman raqumina wadajja sai da ya kuka min lagabin saboda wahala wa'ajja sai kace rikabi abun hawana ko kace rikabi ababan hawana ko abokan tafiyata wa'ajja sai da suka yi kuka lima alqa saboda abin da na haddashi arrakbu su kuma ayarina walajja sun zurfafa fi azali cikin zargina cewa ya kamata mu tafi me muke anan ya kamata mu tafi yawa to wannan baitin za ka ga yayi amfani da wasu kalmomi kusan kala uku wabajja nan yana nufin daga sauti shi ma wannan ajja yana nufin tsaga sauti amma ita kuma wannan lajja tana nufin zurfafawa mallajja walija urida basdaka sin astainu biha ala qada'i huquqil lil ula qibali uridu basdaka sin astainu biha ala qada'i huquqin lil ula qibali uridu basdaka sin uridu ina san ina neman basdaka sin yalwata shi shine ina so na samu wadata shine basdaka sin kamar yadda Qur'ani yake cewa zadahu basdatan fil ilmi wal jism to uridu ina san basdaka sin yalwar hannu mana ina san wadata astainu biha da zan nemi taimako biha da wannan wadatar da na samu ala qada'i huquqin bisa biyan wasu haƙoƙi kibali wanda suke gabana lil ula na daukaka ina so na samu wadata amma ba dan kuma dan na biya haƙoƙi ina so in taimaki iyaye na ina so in taimaki ƴan uwana ina so na taimaki addini na ina so in taimaki harkoki na ilimi to kaga wannan yana maganar cewa kaga a wannan baitin yana na cewa mutum inda manufa mai kyau ba san dukiya da tara dukiya bane aibi a ya zama akwai mummuniyar manufa kana so ka tara ne iyakai karan kanka daga kai sai ƴaƴanka sai wasu mutanen da suka maka bambadanci to wannan shine aibi amma ka so ka tara dukiya dan ka taimaki kanka ka taimaki addininka ka taimaki ƴan uwanka to wannan ba aibi bane ba aibi bane shine uridu basdatakacin ina neman yalwata shi astainu biha da nake neman taimako biha da wannan wadatar shine basdatakacin din wadata kenan ala qada'i huquqin bisa biyan wasu haƙoƙi shine qada'i huquqin ina son wannan wadatar ne amma fa ala qada'i huquqin bisa biyan wasu haƙoƙa mutane dewa ina so na taimake su ana na samu wadatar kamar wasu haƙoƙi da suke kaina zan bibbiya san taimaki addini na addini akwai haƙƙin addini a kaina na taimaki addini akwai haƙƙin iyaye ƴan uwa abokan arziki da sauran jama'a shine kibali wanda waɗannan haƙoƙin suna gabana shine kibali lil ula na daukaka ta hanyar taimakon mutane to ta hanyar nan mutum zai samu daukaka wadahru ya akisu amali wayuquni min al ganimati ba'da al kadbil aqbil qafali wadda har ya akisu amali wa yuquni'uni min al-ganimati ba'da al-kaddi bil qafali wadda har shi zamani ya akisu amali yana juyar da amali burace burace da shine ya akisu daga akasiri ai abinda kake so kai daban abin yakiwa shine wadda har shi zamani ya akisu amali yana juyar da burace burace na burin da nake yi kullun na samu wadata na taimaki jama'a na taimaki addini amma fa abin yakiwa shine wadda har shi zamani ya akisu amali yayi amfani ne da usulubi na larabawa su larabawa da abin da ya faru cewa suke zamani zamani kisa qur'ani ma zaka ji cewa ma yuhlikuna illa dahar da kan suke cewa ba abin da ya halakar da mu sai zamani kaga al-hakikanin al'amari Allah shi yake yin komai amma saboda qur'ani inna anzalna qur'anan arabiyyan sai kaga qur'ani ma ya sauka da uslubin da larabawa suke magana to shi ma ne ya magana da uslubi irin na larabawa ba wai dan yana nufin hakika haka al'amarin yake ba a'a hakikanin al'amari yana hanan Allah shine wadda shi zamani ya akisu amali shi yake akasar da burace burace na wai kuni'uni kuma wannan zamanin yana wadatar da ni shine wai kuni'uni daga qana'a ne wai kuni'uni yana wadatar da ni bil qafali da komawa gida cewa yake kawai ka koma ba'da al kaddi shine wadda wannan yuquni'uni yana wadatar da ni ma'ana yana nuna min bil qafali cewa na koma gida to yuquni'uni min al ganimati zamani yana wadatar da ni min al ganimati daga ganima bil qafali da koma gida ba'da al kaddi bayan na sha wahala duk da yadda na wahala ina nema ban samu ba amma duk da haka zuciya tana ce min kai ka koma gida shine wadda har yake su amali zamani ya ta akasar da burina wa yuquni'uni min al ganimati kuma yana wadatar da ni daga ganima bil qafali da komawa gida ba al kaddi bayan na sha wahala bayan na wahala ban samu ba kuma zamani ya ta cewa ka koma gida ka koma gida ka koma gida to wannan yana magana game da yanayin zamani kenan kaga wani lokacin kenan sai yayi ma kamar ya ɗebe tsammani cewa anya ku arzikin nan da yake nema ku zai samu shi yasa yake cewa yana wadatar da shi min al ganimati daga samun ganima cewa arzikin da yake nema bil qafali zamani ya sace mun waina koma gida ba da kaddi bayan kuma gashi na wahala na sha wahala ban samu ba kuma zamani ya sace ka koma gida ka koma gida wadi shi dadin kasajar rumhi mu'tatalin bi mislihi ghayra hayyabin wala wakali wadahr ya akiz wannan wazi shi dadin kasadar rumhi mu'taqilin bi mislihi ghayra hayyabin wala wakili wazi shi dade mana wannan akwai wawu rubba ne wa rubba zi shi dade sau dewa aboki zi shi dade ma'abocin matsakaicin tsawo shine shi dade ma'abocin matsakaicin tsawo ba dogo ba ba gajere ba shine wazi shi dade dewa ma'abocin daidaituwa kasadarin rumhi in ka gaishe kai kace gorar mashi ne shine kasadarin rumhi kamar kirjin mashi amma na nufin gorar mashi mu'taqalin bi mislihi wanda aka hada ta bi mislihi da wata gorar mashi in ka ganshi kamar gorar mashi ne aka hada ta da gorar mashi shine mu'taqalin wanda aka lakale shi da makale shi mu'taqalin shine makalewa bi mislihi da kwatankucin sa gaira hayyabin shi wannan abokin nawa gaira hayyabin ba matsoraci bane wala wakali kuma ba mai rauni bane anan abin da yake nufi wazi shi dade yana nufin yana da aboki wanda yake jarimi yana neman taimakon abokin saboda wasu bukatunsa su biya shine wazi shi dadin sau dewa ina da wani ma'abocin wazi shi dadin sau dewa ina da wani ma'abocin matsakaicin tsawo kasadirin rumhi kamar gorar mashi mu'taqalin bi mislihi wanda aka hada shi da kwatankucin sa shine mu'taqalin bi mislihi wanda aka lanka ya shi da kwatankucin sa idan ka samu dan fillo dake kiwo ko kuma wanda suke da sanda za ka sun kafe sanda sun sa kafa sun lanka ya a jikin wannan sanda to irin wannan abu shine mu'taqalin bi mislihi gairi hayyabin wannan aboki ba matsoraci bane wala wakali kuma ba mai rauni bane hulul fukahati marrul jibir marrul jiddi kad muzijat bi shiddati al ba'si min hurikatul ghazali hulul fukahati murul jiddi kad muzijat bi shiddatil ba'si minhu rikatul gazali hulul fukahati. Shi wannan aboki nawa hulul fukahati mai dadin kakaci ne, shine hulwi, shine abin da ke mai dadi ko mai zaki. Hulul fukahati mutum ne mai dadin kakaci, manana da maganganu na bandariya, shine hulul fukahati mutum ne mai dadin kakaci, yana da maganganu masu bandariya. Murul jiddi kuma mai daci ne aljiddi na abin da ya sa gaba, shine murul jiddi mai dacin gaskiya ne. In ya sa kansa zai abu to fa sai yayi ba mai hana shi, shine murul jiddi mai daci ne wajen gaskiya, mana duk abin da yace zai to fa sai yayi. Kadin muzijat hakika an cakuda riqatul gazli gardi irin nahira tasa, shine wa kadin muzijat hakika an cakuda riqatul gazli dadin hirarsa bi shiddatil ba'si da tsananin jarumtarsa. Gashi mutum ne mai kakaci amma fa lokacin da yace sai yayi abu fa sai yayi, kar kaga ana hira ana dariya kai tsammanin zai karbi walakanci, a'a. To wannan abokin na hakiki shine hulul fukahati mai dadin kakaci, zaka ga da maganganu su ban dariya. Murul jiddi amma kun ho mai daci ne wajen gaskiya. Kadin muzijat minhu rikatul gazli hakika an cakuda rikatul gazli minhu dadin hirarsa bi shiddatil ba'si da tsananin jarumta. Duk da zaka ganshi mutum ne mai ban dariya, mai ban sha'awa, za a yi wasa, za a yi dariya, to amma fa in rigima ta kaure to wannan kan wannan dariyar fa babu ita. Shine kamar yadda suke siffanta kamar tsari na soja. Suke siffanta tsari na soja, sun ce a ka'ida shi soja baya ƙarya, a ka'ida shi soja baya ƙarya. In tsallan kwado ma zai sa mutum yana dariya, zai sa mutum tsallan kwado. In ma wasu abubuwa zai yi na azaba, yana dariya, kana gani yana magana kamar wasa yake, kuma abin da yace zai yi nan to sai yayi. To wannan shine kamar tsari da irin na soja. Darattu sarhal qara an wurdi mulkulatihi wallailu agaris sawa man nawmi bil muqulai. Darattu sarhal qara an wurdi mulkulatihi wallailu agara sawa man nawmi bil muqali. Darattu sarhal qara, darattu na kora sarhal qara garke irin na barci, shine sarhu shine garke. Darattu sarhal qara na kore garke irin na barci, an wurdi mukulatihi daga gangarawa idaniyarsa. Wallailu gashi shi kuma dare, agara sawaman naumi, agara ya kora sawaman naumi garke irin na barci, bil muqali a kwayar idansa. Lokacin da dare yayi yana so ya yi barci, to a lokacin ne kuma nazo na hana shi barci, shine darattu na kora sarhal qara garke irin na barci, an wurdi mukulatihi daga gangarawa idansa, mana nazo na hana shi barci. Lokacin da zai kwanta ya barci, lokacin kuma zuwan ce dole ya ce maka, shine darattu na kore sarhal qara garken barci, an wurdi mukulatihi daga gangarawa cikin idansa. Wallailu gashi kuma dare a lokacin, agara sawaman naumi ya cuna sawaman naumi garke irin na barci, shine agara shunawa. Kare zaka shuna kare, shine agara. Gashi dare ya shuna garken barci bil muqali a kwayar idansa. Da dare ya fara zuwa, daren kamar koro barcin yake. Gashi bar dare ya koro barci a idansa, ne kuma nazo ina kora wannan barcin. Kamar ka tambaya me, zai gaya maka. Wal rakbu milun alal akwari min darabin sahin wa akar min kamaril karasim samili. Wal rakbu milun alal akwari min darabin sahin wa akaru min kamril karasamili. Warrakbu a lokacin ayari, shine warrakbu a lokacin ayari, ma'ana mahaya wanda suke matafiya. Milum suna ta karkacewa alil alal akwari akan suradan su min darabin saboda farin ciki, shine warrakbu a lokacin ayari. Shi yasa Qur'ani ya ce warrakbu asfala minku, warrakbu a lokacin mahaya. Milum suna ta karkacewa anil akwari a bisa kan suradansu min darabin saboda farin ciki. Kur shine sirdi, akawar kuma jami'in su sahin a cikin su za ka ga wani yawar tsake shine sahin za ka ga wani yawar tsake wa akara wani kuma daga cikin su za ka ga samili yana tamaye min kamril kara daga giya irin ta gengedi shine min kamril kara daga giya irin ta gengedi min kair min kamril kara a wata nuskar kuma min kamril hawa daga giya irin ta soyayya warakbu su ayri milu suna karkacewa anil akawari abisa suradan su min darabin saboda farin ciki sahin wasu kuma daga cikin su za ka ga war tsakakku ne shine sahin war tsakakke wa akara wani kuma daga cikin su samili mai maye ne min kamril kara daga giya irin ta gengedi ko kuma min kamril hawa a wani bugu daga giya irin ta soyayya faqultu ad'uka lil jullali tansurani wa anta takhzulani fil hadis al jalali faqultu ad'uka lil julla litansurani wa anta takhzulani fil hadis al jalali faqultu sai na fada wannan abokin nawa ad'uka lil julla ina kiranka zuwa ga wasu manya-manyan al'amura litansurani dan ka taimake ni wa anta takhzulani gashi kuma kai kana ta watsar da ni kana ta yarbar da ni fil hadisi cikin al'amura aljalali wanda suke yan kanana ni ina kiranka zuwa ga manya-manyan al'amura ka taimakin kai kuma kana zuwa kana ta yin wasu abubuwa wanda suke masu sauki shine faqultu sai nace ad'uka ina kiranka lil julla zuwa ga manya-manyan al'amura litan suran dan ka taimakin ina kiranka zuwa ga manya-manyan al'amura dan ka taimakin wa anta takzulini gashi kuma kai kana yarbar da ni fil hadisi cikin abubuwa aljalali wanda suke kanana manya-manyan al'amura mana ina kiranka ka zo ka taimake ni nazo ne yaki kai kuma kana ta yin abubuwa wanda suke yan kanana shine barci ni da nake so ka taimake ni mu je mu yaki kai kuma ka kama barci shi yasa da yace ina kiranka zuwa ga manya-manyan al'amura ka taimake ni akan su kai kuma kana ta shiga cikin wasu al'amura yan kanana shine yin barci ba sai hankali ya kwanta ake barci ba tanamu aini wa ainan najm sahiratun wa tastahil wasiq al-layl lam yahuli tanamu aini wa ainun najmi sahiratun wa tastahil wasiq al-layl lam yahuli tanamu aini idaniyata tana barci amma tanamu aini din ya share alifi na istifhami a tanamu aini shine abin da yake nufi a tanamu aini yanzu idaniyata ta yi barci wa ainun najmi gashi alhali idanan tauraro sahiratun yana nan bai barci ba na kwanta ne barci kuma tauraro bai barci ba wa tastahilu wasiqul layli wa tastahilu gashi kai kana juyawa shine wa tastahilu kana juyawa kai zaka je kai barci wasiqul layli gashi kuma rini irin na dare shine barci lam yahuli shi kuma bai juya ba kai ka juya shi kuma duhun dare bai juya ba shine tanamu aini mana a tanamu aini yanzu idaniya ta za ta yi barci wa ainun najmi sahiratun alhali ko gashi ainun najmi sahiratun idan taurari ya kasance sahiratun mai raye dare ne bai barci ba wa tastahilu kana juyawa wasiqul layl gashi duhu irin na dare ko kace rini irin na dare lam yahuli bai juya ba fa hal ta'inu ala gayyin hamamta bihi wal gayyu yasjuru ahyanan anil fashali fa hal ta'inu ala gayyin hamamta bihi wal gayyu yasjuru ahyanan anil fashali fa hal ta'inu shin zaka taimake ni shine fa hal ta'inu shin zaka taimake ni ala gayyin abisa wani aiki na bata hamamta bihi wanda na nufi yin wannan aikin zaka taimake ni bisa wani aiki na bata da niyyar yi wal gayyu alhali ita bata yasjuru ita ce take tsawatar da mutum anil fashali daga tsoro a hayana wani lokaci anan yake cewa fa hal tu'inu ala gayyin shin zaka taimake ni a bisa wata wani aiki na barna shine gayyin bata hamamtu bihi da nayi nufin yi aikin da nayi nufin yi fa ba aiki ne mai kyau ba shin zaka taimake ni akan wannan aiki na bata shine hamamtu bihi da nayi nufi da shi wal gayyu gashi kuma alhali bata wal gayyu ita bata yasjuru tana tsawatar da mutum anil fashali daga tsoro a hayanan wani lokaci sau da yawa wasu lokuta idan mutum yayin niyyar yin barna sai ga wannan barna tana kore masa tsoro sai ka samu mai gaskiya yana jin tsoron bin guri amma mara gaskiya baya jin tsoro shi yasa ce wal gayyu ita bata yasjiru takan tsawatar da mutum anil fashali ga barin tsoro a hayanan wani lokaci za ka ga sau da yawa za ka ga wani lokacin ba sai ka samu masu barna sun ma fi jami'an tsaro rashin tsoro sai ka samu dan bindiga ko dan fashi ya shiga gurin da soja ma yana jin tsoron shiga to wannan barnar da yake so yayi ita ce take kore masa wannan tsoro shine walgayyu ita barna yasjiru tana tsawatarwa da mutum anil fashali ga barin tsoro a hayanan wani lokaci so wannan shine abin da a imamu dugura yake fada ina ga ba laifi mu dan dakata anan